أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد إن شاء الله تيجا بدا كواتل التافن تعليم المتعلم في طريق التعلم نا الإمام الزغنوجي بمغوشي بدي منا تكيم بابي ديكي مغانا أكان في الجد والمواد واتيكو باب ديكي مغانا أكان كوكالي دقوازو أفجني من إلمي malam ya dauko war himmati da kuma ba da himma malam ya dauko bayani inda yake shiryar da mai neman ilimi cewa a ya nisanci kasala a fagen neman ilimi da kuma ya nisanci dukkan abin da zai kai shi zuwa kasala da barin barci ya lazimci raya dare ya lazimci muraja'a ai muka zo inda malam ya tike inda yake cewa a bare da ma ko inda malam yake ba da shawara ga mai neman ilimi cewa duk wanda yake so ya samu kansa a yi matafage na nishadi ya samu ya tashi da dare ya raya dare da ibada ya yi muraja'a ya hangarce abin da zai hangarce na fahimta ya fahimta abin da zai yi dawwana ya dawwana to yana so ya samu kansa a wannan hali shine ya rage abinci mana ya karamtar da abincin shi kai ya tuka cikin shi tab halli yayin da ni nake cewa ni shi ma ya gagare shi to dama shi ya san idan ya kwanta ba ya tashi ba to ya ci abinci daidai wanda zai iya bashi damar ya tashi ya idan ya tashi ya tashi cikin nishadi shine ma yake cewa ai yake cewa daga cikin lokutan da dalibin ilimi ya kamata ya ribata shine yake cewa fi awwal layli wa akhirihi ya ringa konko makaratun shi wata karamu ya ringa konko makaratu yana maimaitawa yana muraja'a kenan ko farkon dare da kuma karshen dare yake cewa tsakanin isha'aini tsakanin magruba da isha lokaci ne mai albarka sannan kuma lokacin suhur shi ma lokaci ne mai albarka muka ce lokacin suhur dama nassi ma ya zanna cewa lokaci ne mai albarka saboda a wannan lokacin ne ma bayin Allah suke yin istighfari wa bil ashabihim yastaghfiruna shi yasa malamai suka ce annabi yaqub alaihi salam lokacin da yace ƴaƴan shi suka zo suka nemi ya nema musu gafara da suka yi wannan laihin sai yake cewa saufa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur wasu malamai suka ce ai da yace saufa da sanu zan nema musu gafara yana nufin cewa zuwa lokacin zan nema musu gafara zuwa lokacin suhur a lokacin suhur to zan nema musu gafara ga Allah subhanahu wataala ma'ana dai wannan yana nuna cewa lokaci ne mai albarka malam yake cewa ya talibal ilmi bashiril wara'a wajannibil nawm wa hadiril shab'a da'un 'ala ad-darsi la tufariquhu fal ilmu bid darsi qama wa irtafa'a malam yake cewa ya kai mai neman ilimi bashiril wara'a ka rungumi tsantsani a fagen ka na neman ilimi lalle mai neman ilimi dole sai ya sifantu da tsantsani idan mai neman ilimi zama to bashi da tsantsani to za a samu matsala zai zama to yana neman ilimi babu tsantsani bayya gudun halak kawai ya ci halak ya ci haram shubha baya nisantar ta duk abin da ya rubuta mishi kawai kutsuwa yake to dole sai mutum ya sa tsantsani ya sifatu da sifatar tsantsani ya sifatu da sifata taka tsantsan malai yake cewa wajannibil nauma sannan kuma ka nisanci yawan bauci ba wai ka nisanci bauci ba ka nisanci yawan bauci kai da mutum mai neman ilimi kawai a ce yana ba shi sa gaskiya yana daga cikin abin da ya kamata a ce bai kamata ba a samu dalibin ilimi a ce mutum ya kwanta tun haukan dare har ƙarshen dare a ce kawai yanda awam kawai mutum ya kwanta ya ƙarfe goma bai ya motsawa sai a salati a ce kai ma ka shiga cikin wannan to akwai matsala gaskiya ya kamata adal aƙalli a kasalance a ce mutum yana tashi ƙarfe 4 ƙarfe 4 kaga wannan aka salance ne ba a yi ba ka ce kana da awa ɗaya tunda tsakanin magruba da afuwa tsakanin as-salatu ko ayyo hudu da awa ɗaya ne to a ce mutum yana da awa ɗaya duk dare wannan wai a ƙarshen ya ke cewa kamar hadisi da yake cewa zalika da aful iman wannan shine ƙarshe idan mutum ya wuce haka kuma gaskiya sai dai a mishi kafara guda hudu kamar yadda suke cewa wajannibil nawm ay kamar yadda wani malami yake cewa ɗaya daga cikin manyan malamai ne na Misra da kuma ɗaya daga cikin malaman Saudiya sai yake gaya masa yake cewa ya kamata a hangarce wani littafin yoga ne ya faɗi ya kamata a hangarce shi sai yake cewa yanzu har littafin yoga za a yi hangarcewa sai ke cewa to duk wanda ya san bai iya da cewa wannan littafin mutu ko ya bar ilimi ba ya koma yaje koma ya shiga wani sha'ani ilimi ba nashi bane to ka gani kita wajen nibin nauma ka mutum ya guji yawan bauci sannan kuma wahadir shaba'a ya guji ya kiyayi cika ciki ta ma'ana ya ringa jijitawa sai kuma yake cewa dawo ala darsi ka dawoma akan darasi darasin ka da kake yi to ka dawoma wajen muraja'a shi wajen kokon ma shi wajen hangarci abin da zaka hangarci na fahimta ka fahimta ka dawwana abin da zaka dawwana ma yace la tufaribu kadda ka rabu da abin da ya shafi darasin ka fal ilmu bid darsi qama wa tafa kaga ilimi da darasi ne qama yake tabbata ake samun shi wa tafa ya kuma karu ai ilimi da darasi ne ko da kankumawa ne da kankumawa ne mutum yake hangarcewa kana abin da ka dauko idan ka zo kai kana yi kana kankumawa sai ka hangarce amma idan baka yi ba za ka hangarce ba shi yasa ko imamu shafi'i da yake magana akan qur'ani yake nuna cewa qur'ani babu abin da yake tabbatar da shi sai yau da gobe yake cewa wata gudaduhu yazdadu fihi tajammula kai kawo shi kankowa shine ke kara ma qur'ani kyau amma duk inda ka karanci qur'ani zaman to baka yin muraja'a baka to sai ka zo ka wayi gari to ga wace sabbi magana baka wahala to ka gani to haka kuma kowane ilimi ma da ka sani da qur'ani da ilimi to yau da gobe da bai mai tawa shine yake tabbatar da shi malaka cewa fal ilmu bid darsi qama wa tafa malaka cewa sannan kuma hallo yana daga cikin abu mai muhimmanci wa yagtanim ayyam al hadathati wa unfuwan al shabab mutun ya ribanci ara ku bai kawo ko mutun ya ribanci ayyam al hadathati shine kwanaki na kungiya wa unfuwan al shabab da kuma lokacin da mutun yake salmai to ya ribanci wannan saboda mutun ya ribanci shekarun shi yarintar shi yayi ilimi yayi nutsu cikin ilimi yayi karatu kwarai saboda akwai lokacin da zai samu wannan dama ba ni ina cewa ba ma ilimi ba abin da nake gaya ma mutane ba ma wai afwan ba ma kwanakin shekaru ba a lokaci ma wanga kanshi ka ribace shi ka same shi saboda wani lokaci zai zo baka samu damar yi ba muna magana da kamar dalibai wanda suke jami'a ina gaya musu cewa duk yanda mutum yayi karatu a jami'a to wallahi wannan shekara hudun ta wuce in ya wuto sai ya ringa cewa a wannan shekara hudun dama yayi karatu kaza ma'ana sai ya ga cewa yayi sakaki a kowane abu da ya kamata bai yi shi ba ya kamata a ce yayi shi to kaga wannan ba ma wai sai ka tsuwo ba za ka ga amfanin lokaci a kana cikin shekarun naka ma ka samu wata dama baka yi amfani da ta mutum ya ta huce yanzu kuma kada ka yi wannan abin da yanzu ya amfane ka shi yasa ko a aka cewa Ali ibn Abi Talib yake cewa ko ala laita shababu ya'ud yawman ina ma a ce yarinta ko a ce ina ma a ce afwan yarinta ta dawo ko yara su dawo a ce samu daga ta dawo to ka gani wannan kuma tamanni ne ake yi to shi yasa malai yace mutun ya ribace shekarun shi a kwanakin shi na yarinta malai yake cewa bi qadawil kaddi tu'ba ma tawumu faman rama almuna laylan yaqumu wa ayyamul hadathati faqtanimha ala innal hadathata la tadumu malaka tuwa bi qadawil kaddi wal gudan wahalat da ka shace tu'ba ma tawumu ake baka abin da kake so gulgudan wahalata gulgudan yanda ka tsaya ka bauta ma Allah take samun sakamako gulgudan yanda ka tsaya ka bauta ma ilimi zaka same shi shi yasa almutanabbi ko yake cewa idza kanatin nufusu kibara ta'ibat fi maradiha al-ajsam yake cewa rai idan ta zama to babbace ma'ana tana da guri ne ta zama wani abu in zama shugaban kasa in zama minista in zama malami in zama mufti in zama mai rubuce to wannan ran sai ta sha wahala wajen daukar maradin wannan ran ma'ana jikira cin wahala wajen daukar maradin wannan ran shi yasa ake bada kissan ɗaya daga cikin khalifofi na daular Usmaniya a taƙaice daular Usmaniya ana bada kissan shi yana ba kanshi wahala bayya bauci bai saboda yana son mulki sai mafish take ce mishi wani ka ringa hutawa ba ya kamata ka ringa huta sai yake cewa ya umma nafsun tatuqu ila almulki fa anna fa kaifa tanamu yake cewa ya mafiya yace rai ce take buƙatar mulki mulki kawai take so to ya za a iya yin bauci shi kawai abun da yasa gaban shi wannan mulkin ne yake so shi yasa ko bauti ba yayi kuma kaushe ne yasa wannan mulki to ka gani malai yake cewa bi qadarul qaddi gulgulan wahala ka tu'da ma tawum kake samun abun da kake so faman ramal ula wanda yake ne faman ramal munafiq wanda yake neman wani guri yake so ya samu wani guri da yake da shi yake cewa to laidan ya koma ya tashi cikin dan yayi ta sallah yana ga ma Allah yayi ta sallah yana ga ma Allah yayi ta muraja'a yana ta hangar da ci abun da ya dauka to sai ga gobe ne zo zauna daga ya zauna a wajen majalis sai ga baya bukatun ma sai yana kasa akwai masu darasi akai to su da fara wai ba wanda ba za su je da sai kawai su zo su yi awa uku suna zuba ilimi akai kai ka san akwai abun da akai cikin dare aka tashi aka sai ka zaga in kai zaga idan ma yayi ja eh ba ai bauci ba ai shanye duk abun da ake bukata kawai da sai ku kawai zuwa za a zuba muku to wani kuma sai ga yazo kuma yana hada kashi da irin wannan ban dauke shi malaiki ta to kaga kuman zamal muna wanda yake neman wani abu guri da yake so ya samu to ya tashi cikin dare ya ibada wa ayyamul hadasati faqtari ma malai yace kai kwanaki na yarinta na kuruciya faqtani ma kabi bace su yace ala a saurara innal hadasata shi kwanaki ko kace kuruciya ma la tadumata dawama wani lokaci za a zo suwa ya zo in ma suwa bai zo ba yanzu ina dalibi bani da yoni a kaina ina karatu in yi karatu daga an waye gari yanzu aiki zan fara inna fara aiki yanzu a cikin wani ta rayuwa awa 8 aiki gare shi sauran zan raba su wasu abubuwa kenan yanzu tana yiwa lokacin muraja ma in kasa samu abinda ban harace shi ba idan aka waye gari zan ma kasa lokacin da zan ce zan kasa samu ga aiki ga iyali ga abokai ga abubuwa ga in zan aiki kenan da alaka da yau kana can gobe kana can abubuwa da za su zo su hana ka to a lokacin da kai amfani da shi malai yake cewa dalibin ilimi wala yujhidu nafsahu jahdan a jidda yanda ake koyarwa da neman ilimi ya tsaya ya bauta ma ilimi ya yi wahala a malai yace kayya wahalatar da kashi wahaltawa kayya kokartar da kashi kokartawa ta yanda har zai ji ya yake cewa ya cutar da kashi sannan kuma wala yudhifu nafsa sannan kuma kayya ya rauni ma kayya da an ce kayya sha wahala kuma kawai zai ta rauci a a kai dai bai da zalika ka daidaita shi baka ba kanka wahala ba sannan kuma baka yi rauni ba malai yake cewa wala yudhifu nafsa kayya raunar da kanshi hatta yanqati'a 'anil 'amali har sai ma kawai ya yanke ya bar abin da yake malai ce bal yasta'milu rifqa bal yayi amfani da arifa shine tausasawa idan ya shiga gashi ya bari shi yasa zaka a shari'a babu wahala kuma da Allah sallallahu alaihi wasallam da yake fadi yake cewa idan mutum yana qiyamul layli yaji bauti ya zo mishi me yace ce kunta ya huta yace idan ya kiyama sai ya je yana ibada shi bai san bazakin Allah ne yake shi yasa shi yasa ibada shi kai wani lokaci zaka ji mutum yana sallah ko in yana wani karatu bauti yana zo mishi kawai sai kai a cikin baucin wannan ya sake zuwa yana hudun wasu maganganu yana ta surutu sai ya bude shi kawai ashe kawai zance da yake shi ya ga karatu da yake to wannan kaga shari'a ma ta nuna cewa in kana wani abu kaga ka gaji to ka bari ka huta idan ka huta ka ci gaba malaki ta wahif ku aslun azim fi jamil ashiya saboda shi tausasawa asali ne mai girma a dukkan abubuwa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna hadha ad-din matinu yace wannan addinin wa qarhi gare shi sai manzo Allah yake fa awgilu fihi bi rifqi ai kutahi ko ku rike shi da tafsasawa izhabu fihi ku je cikin wannan addinin ku shige shi da tausasawa yake cewa wala tubaggid ala nafsika ibadatullahi saboda kakkaje ka sa ka rinda kyamal ibadar Allah kana sallar tsakar dare ka matsa ma kanka yanzu kai sallar ma hatta hutu da kanka kai Allah Allah kake ma ka bari saboda ka gashi a to komai ana so ka bar shi kai a lokacin da kake bukatar shi saboda ka dawo shi da gaugawa amma za ga wani yayi ta ibada yayi ta ibada ya gaji da wannan ibada to yanzu in ya hasa kana yawa ka hanya da wai ayoyin wata uku saboda ya dauko abin da ya zai shi sa manzo Allah yake umartan mutane cewa ku dauki daidai aiki ne za ku iya to ku a fagen ilimi mutum ya dauki daidai yanda zai iya saboda kuka je ka ce yau ne na hawa da ce bai ce dauri to in ka hawa ce dauri wannan tana yayi bayan wata ɗaya kuma ka sake wayewa amma gore ka ringa yin biyal biyal ka shekara ka ga biyal biyal ba ka ba amma in kace zaka yi 20 azumi tana yiwa a sati kai su uku tsawon kwanakin baka yi ba, amma in ka dawo inda zaka iya to zaka ka zance ka zance kullum kana yi. Malaiki cewa fa innal mambatta, malaiki cewa fa inna haka ne ko fa innal mambatta ni fa innal mambatta eh fa innal mambatta yake cewa saboda malaiki cewa saboda shi kanhi ko kace fa innal mambata saboda shi abun da zai tsoho abun da yake ko bayan kasa shi wannan la arudan qata ko la arudan qata ba wai wani waje bane wanda yake da ba wata kasa bace ko kace ba wani fage bane wanda zaka iya yanke shi wala zaharan abqa ba kuma wani abun hawa bane wanda za a wanzar da shi wanda ba ya tsare ba, a'a kamar dai anan abin da yake nihin shine kamar shi rai ba abu bane wanda zai iya ko kuma ka dauka shi tausasawa ba abu bane wanda idan ka dauka kana yin shi zai sa ka gajiya ba kuma abu bane wanda in ka je kai tsammanin cewa ba ya kare ba. Kamar kawai abin da yake nuna fa innal mambata al mambata abin da yake nuna shi anan shine anan sharri yake cewa ay min babil ijal min al bat yuqalu ambata rajul idha qata'a ma'u zahrihi wal ma'na anna rajul alladhi inqata'a quwwata zahrihi wa mawkabahu bi ti'abihi wa ibla'i. Kaga mutumin da kamar mutumin da wannan din shi ya kare karhin shi ya kare to kamar shi ko karhin da kake da shi ba wai abu bane wanda zaka ce la audar qata ba wani abu bane ko wanda zaka ji kayan kayan da kake so ba wata kasa wace da zaka ji kayan kayan da kake so a yana da iyaka sannan ba wani abun hawa bane wanda kullum zaka same shi yana nan kada yiwa a waye mutum a waye gari mutum ya tsuwa ko babu shi ko kuma bayya iya abin da yake yi yada zawqal nabi sallallahu alaihi wasallama nafsuka matiyatuka manzo Allah yake cewa a wani hadisi ranka kamar taguwarka ce fawfuq biha to ka tausasa mata. Kaga idan aka ce ranka kamar abun hawan kai kaga kamar yanzu wannan mota yanzu in kana so kullum ka same ta yanda kake son ta ai dole ka tausasa mata, amma in kace gudu zaka ga irin na yin yamai a ranka wannan wannan to ya an waye gari yanzu kuma ta tana garar ko kuma ta kai kayan ta to haka manzo Allah ta nafsuka matiyatuka ita ranka matiyatuka kamar taguwarka ce ko abun hawan ka ne fawfuq biha ka tausasa mata. Malaki ta wala mudai dalibul ilmi min al himmatil aliya ba makawa ga dalibul ilmi dole sai ya nemi sai ya samu himma madaukakiya fil ilmi wajen ilmi yake cewa fa innal mar'a saboda shi mutum ya tsiru bi himmati yana tashi ne da himmar shi mutum yanda ka san cewa wannan himma ta take sawa kaga kamar zai tashi saboda himma saboda kokari yake cewa ka tsayar ya dubi janahihi fa innal mar'a yadubu bi himmati saboda shi mutum yana tashi da himma shi ne ka tsayar kamar tsuntsu ne da yake tashi da fukafukan shi. Qala Abu Bayy al-Mutanabbi yake cewa ala qadar ahli al-azmi ta'ti al-azaimu wa ta'ti ala qadar al-kirami makarimu wa ta'zumu fi ayni as-sagiri sigaruha wa tasru fi ayni al-azimi azaibu. Yake cewa kai ala qadar ahli al-azmi a gusa gwalgwadon ma'abota niyya da daukan niyya ta ta azaimu ne suke zawa al-azmu shine kai niyyin wani abu to wannan niyya tana zawa ne a gwalgwadon ma'abota ita wani niyya shi karhi gare ta wani kuma niyya shi sarrafa ce. Yake cewa wata ati ala qadar kirayi makaru haka nan shi ma girma al-makari abubuwa manya-manya masu daukaka su ma suna zawa ne ala qadar kirayi gwalgwadon shi ma wannan mai girma wani bai girman girman shi ya zo da yawa wani girman shi ya zo madaukaki. Yake cewa wa ta'zumu fi ayni sagiri sigaruha a wata niyyar babba ko wani girman wasu wani abun girman babba shi a idan wani babban arami ne amma a idan wani shi ko babba ne ba san ko an gane magana ka akwai wanda shi karamin abu a wajen shi babban ne shi kuma wani babban abu a wajen shi karami ne saboda matsayin shi ya wuce wannan abu shine wata azumu fi aini sayyin sigaru sigaru manyan manyan abubuwa ko kananan niyoyi suna girmama a idan wanda ya zama to shi karami ne sai ke cewa amma wata subu kuma tana zama karami karama fi aini alazim al'aza'imu manyan abubuwa ko ka ce sigaru manyan abubuwa ko manyan al'amura ta azumu tana zama babba fi aini sagiri a idan arami amma al'aza'imu manyan abubuwa ta subuhu tana zama karama fi aini alazim a idan mutumin da ya zo babba ne kamar yadda muka ce shi ya ko shi wani kawai shi bukata shi bai ba kanshi aiki ko in ya samu dan aikin shi wanda zai ga samun jika 50 ma a wata ya ishe shi wani kuma a shi wani bukatar shi kawai har wata babba kujera yake shi in ba nan bai samu ya kawai to kaga wannan kowa da gargadin ne shi shi yanzu wani jika 50 kawai a wajen shi kudi ce kamar wata miliyan ɗaya ce wani kuma miliyan ɗaya ma shi a wajen shi ba ta kai farko ce to kaga a wannan su ne manya to haka shi ma niyya haka take niyya wani niyya ce babban niyya shi karami ne wasu manyan abubuwa a wajensu kanana ne wasu kuma kananan abubuwa a wajensu manya ne maliki ta wagas fi tasir al ashiya al jidd wal himmat al aliya eh bari mu je kan gaba wan rasu ko mene ne alaka malama mu al azaim yazidu bi yanin al azaim baitin ne to abin da yake ana karanto shi a wanda bai cikin kamar niska ce ke mun niska ce mun yake cewa ra'su fi tahsil al-ashiya yake cewa shugaban abu wajen samun abin da kake so ka samu abin da zaka kawo zaman to shine shugaba shine al-jidd wal himmatul aliya kokari da kuma himma madaukakiya faman kana fi himmatuhu hifzu jami'a zaka yake cewa faman kana fi himmatuhu hifzu jami'a kutiba kutuba muhammad bin al-hasan yake cewa wanda himmar ta zamanto kawai shi himmar shi abin da yake so yi shine ya har da ce dukkan daga sabon Muhammad ibn al-Hasan almajin Abu Hanifa wanda ya zamanto himmar shi kawai shi so yake har da ce daga sabon Muhammad ibn al-Hasan yake cewa sai aka samu waqtarana al-jidd wal muwazaba sai kuma himmar ta shi sai ta hadu da kokari da kuma naci fa zahiru annahu yahfazu aktharuha mala yace a zahiri to shi wannan mutumin zai iya hanga da ce sama da wannan littafin a nan kan mallan yana bada yana bada misali idan mutum ya zama to niyyar shi yana da himma akan kawai sai na hanga ce 40 hadisi to wannan himmar da yake da sai ta hadu da kuma kokari da kuma naci sai mallan ya ce to wanga mutumin a zahiri yana iya hanga da ce sama da 40 hadisi tunda wannan mujarrad himmar shi kawai ya hanga da ce to wannan himmar ne ta hadu kuma da kokari da naci kamar yadda ake cewa ne wanda suka zama to mahubun wanda suke da kamar baiwa to ya ka sami suna dan sakaci a kan abu to idan baiwa ta haɗu da ƙoƙari da kuma naci to wannan mai baiwa yana ba da mamaki ƙwarai da gaske ya ka sami su wanda Allah ya musu baiwa ta hangada ko ta ilimi za ka samu za ka sami su wasanni ma gare su wani ma bai mai da hankali ya karatu amma kuma daga an gaya mashi ya hangarci to idan a ce wannan wanda yake da kokarin wanda yake da baiwal Allah kuma ya hada mishi da niyya da kuma naci to wannan irin su da suke bada mamaki aha kawai ne wannan alaka to wannan ya dai mun sake dawowa a gobe insha Allah ta'ala wanga kamar ya ji nuna ne akwai nuska la Allah akwai nuskar da mu namu bai zo ba da ya wuto a nata insha Allah bari in maka zo a karatun gobe insha Allah sai mu hada da shi malaiki cewa amma fa amma idza kanat lahu himmatun aliya amma idan ya zama to yana da himma madaukakiya walam yakul lahu jidd amma ba shi da kokari aw kana lahu jidd ko kuma a ce yana da kokari walam yakul lahu himma amma ba shi da himma madaukakiya malaiki fala yahsul lahu illa ilma qalil ko ba zai sa zai ko illa ilma qalil ko illa ilma qalil ba zai samu ba ko ba zai sadu da shi ba sai da ilimi kadan ma'ana wannan kaga anan idan mutum yana da himma amma ko bashi da kokari ko kuma yana da kokari bashi da himma to wannan yani
dole sai an samu himma da kuma kokari sun haɗu ga himma da kuma kokari ga naci amma ga himma ba kokari akwai hudi ka hayi amma ko ba ai gada akwai yawan zuwa neman ilimi to muraja kuma take karamci ko kuma akwai muraja amma ko ba zuwa neman ilimi to dole wannan sai sun haɗu ga zuwa neman ilimi ko kokarin muraja ga kokarin yani guri na san ayi karatu ga kuma hallo kokarin yake cewa ga niyyar a san ayi karatu ga kuma kokari ya to sai ga an bayan an samu sakamako shi yake cewa wanda ya zamanto walam yakul lahu himmatun aliya fala yahsulu lahu illa qalilan min al-ilm ko illa ilma qalil ba zai samu ba sai dai ilimi kadan insha Allah mu tsaya anan darasi daga wasu ne cika ba abinda muka yi daidai Allah ba mu lada wannan insha Allah sallallahu alaihi wa sallam Allahumma bihamdika subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma la ilaha illa anta subhanaka